إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينحك أموى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai jarin albarka a wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuwo Kare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna rana talata ko a yau muna ranar Litinin wanda ya daidai ga 6 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 23 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026. Muna cikin suratul Mudaththir, wannan kuma shine darasin mu na 2 a cikin wannan sura mai albarka. Allah madaukakin sarki yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida, zarni ka barni wa man khalaqtu wahidan, da wanda na halicce shi shi kadai. Wa ja'altu lahu malan mamduda, na mishi arziki na kudade maquddai. Wa banina shuhuda, da a'a wa'anda suna tare da shi a koda yaushe. Wa mahattu lahu tamhida, Allah ya ce kuma na shunfuda mishi ni'imar rayuwa iya shunhudawa. Thumma yatma'u an azid, sannan kuma yana kwadayin in kara masa. Kalla, Allah ya ce a'aha, innahu kana li ayatina anida, lalle shi ya kasance mai tsaurin kai ne game da ayoyinmu. Sa'urhiquhu sa'uda, da sannu zan shigar da shi azaba mai matsinaciyar wahala. Innahu fakkara wa qaddara, lalle shi yayi tunani. Innahu fakkara, lalle shi yayi tunani. Wa qaddara, kuma ya auna a ransa. Faqutila kaifa qaddara, sai aka la'ance shi. Kaifa qaddara, takaka yayi irin wannan awan. thumma kujila sannan aka ƙara la'antar sa kaifa qaddara taqaqa yayi maransa irin wannan awan thumma nadhara sannan ya duba thumma abasa sannan ya game huska wa basara kuma ya tirnike ta thumma adbara sannan ya bada baya wastakbara kuma ya girman kai fa qala sai yace in hadha lalle wannan illa sihrun yu'sar yake cewa in hadha lalle wannan wato alqur'ani kenan ba komai bane ba illa sihrun yu'sar sai dai wani tsafi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shi in hadha illa qaulul bashar yake cewa lalle alqur'ani ba komai bane ba sai fadar wani mutum sa uslihi saqar Allah ya ce ba da jimawa ba zan shigar da shi wuta ta saqar wa ma adraka ma saqar mi yasanar da kai abunda ake ce ma saqar la tubqi wa la tadhar Allah yake cewa ba ta raga komai wa la tadhar kuma ba ta barin komai lawahatul lil bashar ita wannan wutan mai kone fata ce alaiha akan ita wannan wutar 19 akwai mala'iku guda 19 waɗanda suke kula da ita a waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga fadar Allah madaukakin sarki zarni wa man khalaqtu wahida har zuwa fadar Allah madaukakin sarki alaiha 19 dukkanin malaman tafsiri kamar al-Imam Fakhruddin Ar-Razi da Ibn Ashur da al-Imam Al-Qurtubi da Ibn Jarir dukkanin su sun tafi akan cewa wannan ayoyin sun sabka ne akan daya daga cikin manya-manyan mushrikan Quraishawa waɗanda sun yi suna wajen ta'addanci ga Allah madaukakin sarki waɗanda sun yi suna wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin waɗanda waɗannan ayoyi suka sabka akan shi shine wani mutum da ake ce ma al-walidatu ibn al-mughira al-makhzumi wannan al-walid akan shi ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan da waɗannan ayoyin gaba ɗayan su al-imam al-wahidi a cikin littafin shi asbabun nuzul ya haka yato mana wani athar daga ikrima daga ibnu abbas ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa shi wannan mutumin wanda Allah ya sabkar da waɗannan ayoyin akan shi wanda ake ce ma al-walid ibn al-mughira أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن وترانا شيوانا متمم الوليد بن المغيرة يازو جمّن زاء الله صلى الله عليه وسلم سيجمّن زاء الله ينا كرنت القرآن مجرما فكأنه رق له تلوك تند الوليد يجمّن زاء الله صلى الله عليه وسلم ينا كرنت القرآن سيجتي وكما القرآن ينا سويما ستاسيري yaji cewa kamar alqur'anin yana so ya ratsa zuciyar shi har da yawa daga cikin magoya bayan shi mutanen Quraishawa suka gane cewa qur'anin nan fa yana so ya yi ma alwalid tasiri fa balaga zalika aba jahl sai labari ya kai ma abu jahl cewa lalle mughira ya saurari alqur'ani kuma alqur'anin ya kusa ya yi masa tasiri fa atahu fa qala lahu sai abu jahl ya zo wajen alwalid ibn al-mughira sai yake ce mishi ya ammi yake cewa ya kai dan gidan baffana ko ya kai baffana inna qaumaka yuriduna an yashma'u laka malan liyutukahu yake cewa mutane na suna so su tattara ma dukiya suna so su tattara ma kudi saboda su baka wa'annan kudin fa innaka ataita muhammadan tata'arradu lima qibalahu za su tara kudi su bashi saboda yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi alqur'ani mai girma sai yayi suka ya garai maganganu marasa dadi akan alqur'ani mai girma anan su kuma sai su bashi wa'annan kudin to lokacin da alwalid ibn al-mughira ya shi haka sai yake cewa qad alimat quraishun anni min aktariha malan lokacin da yaji quraishawa suna so su tattara mai kudi yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin sai ci mutuncin alqur'ani ya gai maganganu marasa dadi sai yake cewa ai Quraishawa sun san cewa ni na fi su kudi fa qala sai Abu Jahal yake ce mishi fa qul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu wa karihuhu yake cewa to in dai haka ne baka bukatar kudin da za a baka abinda muke so da kai ka je ka tarro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gayi wata magana marar dadi akan alqur'ani mai girma ka gayi wata magana marar dadi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da za ta tabbatar ma mutanen ka cewa lalle kai ba kasan alqur'ani mai girma kuma lalle kai kana kin alqur'ani sai yake cewa wa madha aqulu yake cewa to mi zan cewa fa wallahi ma fiikum rajulun a'lamu minni bil ash'ar yake cewa mi kuke so in ce in bata alqur'ani mai girma yake cewa dukkanin ku babu wanda yake ni sanin yanayin waƙe na larabci wala a'lamu bi rajziha wa bi qasidaiha minni yake cewa kuma daga cikin ku babu wanda yake ni sanin yaya ne tsarin waƙe na larabci yake kuma babu wanda yake ni sanin waƙe na larabci wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha yake cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na alqur'ani baya kama ko kadan da waƙe na larabci wanda kuke cewa waƙe ne yake karantawa wallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawa alwalid yake cewa wallahi maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ta alqur'ani magana ce wadda tana da zaki wa inna alaihi latalawa kuma magana ce wadda tana da danshi wa innahu lamuthmirun a'la yake cewa kuma lalle alqur'ani mai girma saman shi ya rige yayi a'a mughdiqun asfaluhu kuma kasan alqur'ani shi ma yana da tabshi yana da laushi yana da yumbu mai nuna cewa akwai alaman tabshi a wurin wa innahu la ya'lu wa ma yu'la yake cewa kuma lalle alqur'ani mai girma shine wanda yake hawa ba a hawa kansa babu wani abu wanda yake saman alqur'ani mai girma daga nan sai yake cewa qala la yarda anka qawmuka hatta taqula fi yake cewa duk da dai ka yarda cewa alqur'ani ba waƙe bane alqur'ani abu ne mai zaki kamar yadda ka ambata amma mutanen ka suna kwankwantan cewa ka kusa kai imani dan haka dole ka faɗi wata kalma mummuna ga alqur'ani ka faɗi wata kalma wadda ba ta da dadi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutanen ka hankalin su ya kwanta su tabbatar da cewa lalle kai ba za ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin nan ne sai yake cewa fada'ani hatta ufakkira fi sai yake cewa to tunda haka ne ku bar ni in dan yi tunani lokacin da ya tunani shine yake cewa in hadha illa sihrun yu'thar yace lalle alqur'ani mai girma wani sihiri ne wanda manzo Allah ya samu haka ana karanta mushi wannan sihirin sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wa'annan ayoyin dharni wa man khalaqtu wahida har zuwa fadar Allah madaukakin sarki alaiha tis'ata ashar alwalid ibn al-mughira yayi imani da cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba waƙe bane kuma yayi imani da cewa alqur'ani ba maganar mutum bace amma saboda kafirci saboda ya samu goyen baya na jama'a shuwa'an da yake rayuwa tare da su ci gaba da girmama shi sai yayi tunani yake cewa alqur'ani mai girma sihiri ne yake cewa alqur'ani mai girma mabayyani ne alqur'ani mai girma magana ce ta dan adam alhali shi kuma a duk garin yana daga cikin mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya shimfida mushi ni'ima to shi yasa Allah yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yana cewa ka duba mutumin da nayi mushi ni'ima kaza kaza da kaza amma duk da haka bai gode ma wannan ni'imar ba ya maida wannan ni'imar kafirci gashi yana suka ga alqur'ani kuma yana suka ga hadisan yana suka kuma da cewa alqur'ani magana ce ta mutum shi yasa a baya Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa li rabbika fasbir game da ubangijinka kai hakuri saboda Allah ya san cewa kafirran larabawa dole sai sun gaya mai magana marar dadi haka sai sun jingina maganganu gare shi da alqur'ani mai girma maganganu wanda za su dinzara shi haka al-imam al-wahid ya kara fitar da wani athar daga mujahid yake cewa wata ran al-walid ibn al-mughira mutanen shi suka tattaro akan shi suka ce mun ganka kana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alamu dai alqur'anin nan ya kusa yi maka tasiri sai yake ce ma mutanen shi wa innakum tasumuna anna muhammadan majnun yace mutanen shi ku kuna raye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne yake cewa wahal ra'aytum yajnu qattun yace to kun taba ganin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hauka wa innakum taz'umuna yake ce mutanen shi kuma ku kuna cewa annahu kahinun kuna cewa manzo Allah boka ne hal ra'aytumuhu yatakahanu qattun shin kun taba ganin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bokanci qalu la allahumma la suka ce a abubu mu taba ganin inda manzo Allah yayi bokanci ba sai yake cewa taz'umuna annahu sha'ir kuna raye cewa manzo Allah mawaki ne shin kun taba ganin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waka suka ce a abu mu taba gani ba yake cewa taz'umuna annahu kadhab kuna cewa manzo Allah makaryaci ne shin kun taba gwada shi kun taba ganin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarya sai suka ce a ya kai walid fatafakkara fama huwa sai suka tambaye shi to tunda ka ce alqur'ani ba waka bane ba bokanci bane ba wane ne ba to menene shi fatafakkara fi nafsihi sai alwalid ibn al-mughira yayi tunani a cikin ran shi thumma nadhara sannan yajubu al-umma thumma abasa sannan ya game huskarsa fa qala sai yake cewa ma huwa illa sahir yake cewa alqur'ani ba komai bane ba sai bokanci ne yake cewa manzan Allah ba kowa bane ba sai boka ne amma ra'aytumuhu yufarriqu bainar rajuli wa imra'atihi yace ma mutanen shi shin ba ku ga cewa ga manzan Allah yana rabawa tsakanin miji da mata ba wa ahlihi wa waladihi ba ku ga cewa manzan Allah yana rarrabewa tsakanin mutun da ƴaƴan shi ba wa mawalihi da masu yi mishi hidima fadhalika qawluhu azza wajalla to anan ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayoyin innahu fakkara wa qaddara lalle shi yayi tunani kuma ya auna a ransa sai ya jingina ma Allah madaukakin sarki maganganu marar dadi ya jingina ma alqur'ani maganganu marar sa dadi to shi yasa Allah yake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin ana lallashin manzo Allah da cewa ya kwantar da hankalin shi lalle wannan mutumin Allah madaukakin sarki za ya tanada masa azaba mai wahala saboda an yi mishi ni'ima amma bai gode ma wannan ni'imar ba har gashi kuma yana jingina ƙarya yana jingina maganganu marar dadi ga alqur'ani da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa dharni wa man khalaqtu wahida Allah yake cewa ka bar ni da wanda na halicce shi shi kadai ai shine alwalid ibn al-mughira anan malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu amma al-imam al-baqai a cikin littafin nazm ad-durar ya hada duka fassara guda biyu fassara ta farko shine anni awjadtuhu min al-adami Allah shine wanda ya samu al-walid ibn al-mughira tun babu shi aka bashi kudi aka kula da shi tun yana cikin cikin mahaifiyar shi aka mishi arziki kala kala amma duk da haka bai gode ma Allah madaukakin sarki ba gashi yana kafirci gashi kuma yana jingina maganganu marar dadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara ta biyu shine cewa Allah madaukakin sarki shine ya halicci alwalid ibn al-mughira kuma babu wanda ya kama ma Allah a lokacin da Allah zai halicce shi to haka Allah madaukakin sarki kamar yana kalubalanta duk mutumin da zai yi imani ne Allah yana cewa mu ne muka halicce ka alhali babu wanda ya kama mana sadda muka halicce ka alhali kuma muka baka arziki tun kana cikin cikin mahaifiyarka har gashi ka girma har ka balaga sai yanzu ne za ka yi ma Allah madaukakin sarki kafirci Allah yake cewa waja'altu lahu malan mamduda Allah yake cewa kuma shi alwalid ibn al-mughira mun bashi kudade manyan kudade mun bashi mazajen kudade shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa mun bashi kudi manya amma bai gode ma wa'annan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa ba gashi yana jingina kafirci yana jingina maganganu marasa dadi ga Allah madaukakin sarki waja'altu lahu malan mamduda muka bashi kudi manya alwalid ibn al-mughira a lokacin ana ce mishi wahidu makka ana ce mishi kamar a ce kai kadai ne a gari ko kai kadai ne a makka saboda yawan tarin dukiya da yake da ita saboda yawan tarin ƴaƴa da yake da shi saboda yawan fada da yake da shi a ji amma duk da haka bai imani da Allah madaukakin sarki ba Allah yake cewa banina shahudan Allah ya ce bayan mun bashi kudi kuma muka bashi ƴaƴa maza wa'anda wa'annan ƴaƴan kullun suna tare da shi saboda arziki su ba inda suke zuwa neman arziki basu zuwa balaguro basu zuwa neman kudi basu zuwa shago kullun suna nan gida duk abin da suke bukata na rayuwa akwai a gida za a musu aure a ciyar da su da su da ƴaƴan su kawai suna nan duk inda za ka kai a wurin taro sai su rakka shi duk inda za ka tafi aka gayyace shi su rakka shi suna take mishi baya Allah yake cewa banina shuhuda mun bashi ƴaƴa wa'anda manya manya ne kuma suna nan tare da shi ba inda suke zuwa yana daga cikin ni'ima Allah madaukakin sarki ya hore ma ƴaƴa maza manya manya kuma ya zamanto suna nan kewaye da kai ba su tafi balaguro ba neman kuɗi koko ba su tafi neman ilimi ba suna nan tare da kai suna hidimta maka to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mun yi mishi wannan ni'imai mun ba shi ƴaƴa maza wa'anda ba inda suke tafiya a kullun suna nan tare da shi Muqatil bin Sulaiman a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa mun bashi maza wa'anda suna nan tare da shi Allah yake cewa husuran la yaghibuna abadan anhu suna nan a kewaye tare da shi ba su hashin zama wurin shi har abada fi tijaratin wala fi ghairiha ba su zuwa kasuwanci kuma ba su zuwa wata hulɗar rayuwa su kullun suna nan tare da shi daga cikin wa'annan ƴaƴan nashi akwai al-Walid ibn al-Walid akwai Khalid ibn al-Walid wanda shi ya musulunta daga baya wanda ana ce mishi Saifullah al-Maslul wa Ummarata ibn al-Walid daga cikin ɗiyan shi akwai Ummara wa Hisham ibn al-Walid daga cikin ɗiyan shi akwai Hisham dan gidan Walid akwai Al-As akwai Qais akwai Abdul Shams ibn al-Walid wannan dukkanin ƴaƴan shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi amma bai yi imani ba da wannan ni'imar da Allah ya bashi Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce kuma na shimfida mishi rayuwa na shimfida mishi ni'imomi na rayuwa iya shimfidawa duk wata ni'ima da ake nema ta rayuwar duniya to Allah ya ba al-Walid ibn al-Mughira wannan ni'imai Allah ya bashi dukiya ta kudi an bashi dukiya ta raƙumma an bashi dukiya ta gonannaki an bashi dukiya ta ƴaƴa Allah ya ce wa mahaccu lahu tamhida Allah ya ce na shimfida mishi ni'imomi na rayuwa kala kala amma bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba Allah yake cewa thumma yatma'u an azid Allah yake cewa sannan kuma yana kwadayin in ƙara masa Allah ya bashi ni'ima kuɗi an bashi ni'ima ɗa'a an bashi ni'ima ta faɗa a shi amma bai yi imani ba Allah ya ce kuma a haka so yake in ƙara mishi daga cikin ni'imata alhali shi kuma ya dage akan kafirci to Allah madaukakin sarki baya ba da dukiyar shi a lokacin da bawa ya dage akan saban Allah madaukakin sarki idan mutum yana son arziki to yana daga cikin dalilin da Allah yake ba mutum arziki shi ma mutum ya kame kanshi daga dukkanin wani nau'i na saba ma Allah Allah yana cewa wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce man da Allah ka gaya mu al'ummarka lokacin da na doki alƙawarin cewa la in shakartum idan kun gode mun daga ni'imar da na baku kun ci kun sha ba ku yi almabazaranci ba kun ci kun sha ba ku saba mun ba a ƙarƙashin ni'imar da na yi muku Allah ya ce la azidannakum tabbas wallahi zan ƙara muku amma a lokacin da Allah ya hore ma mutum kowace irin ni'ima ce ni'ima ce ta kuɗi ni'ima ce ta ƴaƴa ni'ima ce ta mulki ni'ima ce ta faɗa a shi mutum ya dage yana saba ma Allah a ƙarƙashin wannan ni'imai ce wannan ni'imar tana kusa da ta gushe mishi Allah yake cewa kalla innahu kana li ayatina anida Allah yake cewa ina ai ba za mu ƙara mishi ba saboda shi ya kasance game da ayoyinmu mai tsananin tsaurin kai ne yana da girman kai game da ayoyinmu don haka Allah yake cewa ba za mu ƙara masa daga cikin dukiyarmu ba wannan kuma malaman sira suna cewa al-Walid ibn al-Mughira mata faqiran ya mutu yana matiyacin shi ya mutu yana matalauci saboda Allah yayi mishi ni'ima amma bai yi imani da wannan ni'imar ba haka wannan ayar tana nuna mana cewa duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima amma wannan ni'imar ya dage da saba ma Allah a ƙarƙashin wannan ni'imai to wannan ni'imar za ta gushewa haka kuma idan mutum ya kame kanshi daga saba ma Allah madaukakin sarki to duk wani abu da yake nema na ni'ima na rayuwa Allah za ya hore masa wannan a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard Allah yake cewa da dai a ce mutanen garuruwa za su yi imani Allah ya ce to da mun buɗa musu ƙohohi na albarkatai ya sama da ƙasa. Allah ya ce walakin kadzabu, Allah yake cewa amma dai sun ƙaryata. Fa akhadnahum bima kanu yaksubuna, sai muka dandana musu azaba daidai gwalgwadon abinda suke aikatawa. Sai muka amshe musu ni'ima ta hada-hada, muka amshe ni'ima ta karamta yawancin kuɗi, muka amshe ni'ima ta aminci da muka ba su saboda sun dage akan saba ma Allah. To a alƙawari na Allah, idan Allah ya baka ni'ima, Allah baya amshe wannan ni'imar sai dai in mutum ne yayi abinda wannan ni'imar za ta gushewa. Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah baya kwace ni'ima daga bawa sai in bawa shine ya sauya. An baka ni'ima ka hole a ƙarƙashin wannan ni'imar, ka saba ma ubangijinka. An baka ni'ima ta mulki, kayi amfani da ita kayi kama karya. An baka ni'ima ta faɗa a ji amma ka faɗi inda ba a ji, ko ka faɗi ga abin da ba daidai ne ba. To Allah maɗaukakin sarki sai ya amshe wannan ni'imai. Allah yake cewa idza aradna an nuhlika qaryatan, Allah yake cewa idan muka ga dama mu hallaka wasal umma amarna mutrafiha, Allah yace sai mu umarci mutanen wa'annan garin. Fa fasaqu fiha, sai su yi fasikanci a cikin ta. Fa haqqa alaiha alqawlu, Allah yace sai alqawlun mu ya cika a gare ta. Fa damarnaha tadmira, Allah yace sai mu damare ta damarewa, imana sai mu kawo musu kariya ta tattalin arziki, mu kawo musu kariya ta inda ba sa tunani. A rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Umar, Allah yana cewa a cikin alhadisul qudusi, Allah yake cewa inna li wal insani la ala mithaqin azim, Allah yake cewa tsakanina da mutum akwai alƙawari wanda yake mai girma. Inni anzaltu alaihi kitabi, Allah yace na sabkar ma da dan adam littafi na. Wa ba'athu ilaihi rusuli, kuma na aiko ma dan adam manzanni na. Fa aqama alaihi alhujja, Allah yace sai ya kasance wannan abubuwan guda biyu hujja ne ga dan adam. An bashi littafi, kuma an aiko mishi manzanni masu bayyana mishi abun da yake ciki wannan littafin. Fa in ajaba, Allah yace to idan mutun ya karba kira na yayi imani yabba Allah 100%, qabiltu minhu, Allah ya ce zan karba masa aikinsa. Wa in aba, amma idan mutum kuma ya kiya, haramtuhu min rizqi, Allah ya ce sai in haramta mishi arzikina. Wa akhastuhu bi khati'atihi, kuma zan kama shi da laifin shi. To wannan alƙawari ne na Allah maɗaukakin sarki, idan mutane sun bi Allah to Allah za ya sauƙaƙa musu rayuwa. Idan mutane kuma sun yi abun da suka ga dama suka hole, to Allah maɗaukakin sarki yana ƙwantata musu rayuwarsu. Saboda zunubi yana daga cikin abun da yake sa Allah ya hana ni'ima ta sabka akan bawa. Allah yana hana ni'imar tsaro ta sabka akan ƙasa idan ana saba ma Allah. Allah yana riƙe haraka ta hada-hada idan ana saba ma Allah. Allah yana riƙe haraka ta yawan kashe-kashen rai idan ana saba ma Allah a doron ƙasa. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Ad-Dawa'u wad-Dawa, Ad-Dawa'u wad-Dawa, yake cewa inna Allah ta'ala yuharrimu al-abda min an-ni'am, yake cewa Allah yana haramta ma bawa ni'imomin shi. Idza asarra 'ala al-ma'siyah, lokacin da bawa ya dage yana ta saba ma Allah, to Allah yana rike ni'imarsa. Wa yu'aqibuhu bil-hirman, sai Allah yi mishi uquba da hana mishi wannan ni'imar. Min ar-rizqi, yace ta daga cikin arziki. Wal khawfi, da tsoro. Wal hammi, da kunci. Wal ghammi, da damuwa. Dukkan wa'annan abubuwa ne kamar yadda Ibn al-Qayyim ya zana, Allah yana jarabtar bawa da su idan bawa ya kasance yana saba ma Allah. To wanda baya da kuɗi, wanda ba a bashi mulki ba ya dage yana ta sabo, ina ta ga an bashi kuɗi, ina ta ga an bashi aikin yi, ina ta ga an sanya alheri a cikin hannayen shi. Allah yake cewa sa'urhiquhu sa'uda, tunda dai ya jingini ƙarya, ya ɗora ma alƙur'ani, ya ɗora ma manzan Allah, Allah yake cewa ba da jimawa ba zan sanya masa wahala ta azaba, wadda take azaba ce wadda mai wahala, azaba ce wadda ɗan adam baya iya ɗaukarta. Allah yana cewa wa man yu'rid an dhikri rabbihi, duk mutumin da ya kauda kai daga ambacin ubangijinshi, daga imani, daga tauhidi, yasluquhu azaban sa'ada, Allah ya ce za mu shigar da shi azaba matsinaciyar azaba, azaba wadda take mai wahala. Allah yake cewa innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara, Allah yake cewa al-Walid ibn al-Mughira yayi tunani yaya ne za a yi jingina ƙarya ga Allah, yayi tunane ya ne za a yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Allah yake cewa yayi tunani kuma ya saka a cikin zuciyar shi ya auna. Allah yake to fa kuce la kaifa qaddara, an rige an tsine masa ta kakayar baran sa dama ta yi irin wannan tunanin. Summa kuce la, sannan Allah yake an ƙara la'antar sa, an ƙara tsine masa. Kaifa qaddara, ta kakayar saka ma zuciyar sa wannan sake-saken wanda ya bashi dama, har yace alqur'ani mai girma sihiri ne. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duba ne. Allah yake cewa thumma nadhara, sannan ya duba. Thumma nadhara, ai sannan ya ƙara dubawa, ya ga cewa menene za ya faɗa ga alqur'ani mai girma, tunda mutanen shi suna so dole sai ya ga wata magana batacciya ga alqur'ani, saboda su yarda cewa shi ba zai imani ba. Shine yake cewa to mi zan ce? Ya kalli taron mutane sai ya ce lalle alqur'ani abu ne wanda yake sihiri ne. Sai Allah yake cewa thumma nadhara, sannan ya duba. Ibnu Ashur yake cewa thumma nadhara, saboda su mutane ne wanda sun taru a cikin wani gida suna shawara, suna cewa mi za a tahiya a gaya ma manzon Allah wanda ran shi zai bace a jingina ga alqur'ani. To kowa yana tunani, wannan ya ce boka ne, wannan ya ce dan duba ne, wannan ya ce mahaukaci ne, wannan ya ce makaryaci ne. To shi Al-Walid ibn al-Mughira sai thumma nadhara, sannan yana dubawa, yayi amfani da abin da kowa yake faɗa, sannan sai da ya amfani da tunaninsu, tukwana shi ma ya faɗi nashi tunane, sai ya jingina ƙarya, ya jingina magana mai muni ga alqur'ani mai girma. Al-Imam Fakhruddin al-Razi yake cewa annahu awwalan fakkara, abu uku ne Al-Walid ibn al-Mughira yayi. Abu na farko yayi tunani, wa thaniyan abu na biyu qaddara, sannan ya saka ma zuciyar shi, wa thalisan nadhara fi dhalika al-muqaddari, na uku sai ya duba a cikin abun da za ya gai, ya tattamna a zuciyar shi, ya tattamna a halshen shi, sai ya tunani ya ga cewa lalle in ya faɗi wannan manzo Allah zai ji cewa babu daɗi, kuma sannan sauran mutanen shi da suke ganin cewa kamar zai amshi imani su ma za su ji daɗi, su yarda cewa bai amshi imani ba, sai ya ta tunani akan wannan. Shi yasa Allah yake cewa thumma nadhara, sannan ya yi tunani. Thumma abasa wa basar, sannan ya game huska, ya turnike huska, ya cuncun, ya kalli al'umma, saboda za ya kafirci, saboda yana so ya jingina ƙarya, ya jingina magana marar daɗi ga alqur'ani mai girma. Ya turnike huska ta summa adbara, Allah ya ce sannan ya bada baya akan yayi imani da Allah, wastakbara kuma ya kafirci. Anan abu biyu ne Al-Walid ibn al-Mughira ya hada, abu na farko ya bada baya, abu na biyu kuma ya yi girman kai, saboda a farkon abun da muka karanta ya tabbatar ma mutanen shi cewa manzon Allah ba dan duba ba ne, ya tabbatar da cewa manzon Allah ba mahaukaci ba ne, ya tabbatar da cewa alqur'ani ba waƙi ba ne na larabci, saboda yana cewa babu wanda ya yi shi sanin ƙasidodi da waƙi na larabci. Amma duk da haka ya danne gaskiya, ya yi girman kai, ya ce alqur'ani mai girma abu ne wanda yake sihiri ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu. To yana daga cikin babban kafirci shine al-kufru bil inadi, yana daga cikin babban kafirci, kafircin da mutumin da ya san gaskiya ya danne amma dole sai yayi. Yana daga cikin babban kafirci ka san ma'ana aya, ka danne wannan aya, ka murde ta, ka fassara ta, saboda ka samu mabiya, saboda ka samu muridai waɗanda za su zanki bautata maka, saboda ka samu waɗanda za su zanki kawo ma kuɗaɗe, saboda ka samu mutane su zanki girmama ka. Amma da za ka koma tsakaninka da Ubangiji a tambaye ka gaskiyar lamari, za ka ce lalle abun ga yadda yake. Amma saboda wani ɗan amfani da kake samu daga mutane, ka murɗe aya Allah, to yana daga cikin abun da yake sa Allah ya wulakanta mutum a rayuwar shi ta duniya, ko ko Allah ya wulakanta sa idan ya haɗu da Allah a ranar tashin alƙiyama. Allah yana cewa walau shi inna la rafa'nahu biha, sanin alqur'ani da Allah ya ba mutum abu ne wanda daraja ce, abu ne wanda ɗaukaka ne. Allah ya ce to in muka ga dama sai mu ɗaukaka mutum da wannan. Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa, amma mutumin da ya bi soyayyen zuciyar shi, ya ki gaya ma mutane gaskiya, ya dan ki murde ayoyin Allah. Allah yake cewa to wannan mutumin fa mathaluhu ka mathalil kal, Allah ya ce duk mutumin da za ya murde gaskiya
yake fassara alqur'ani daidai yake fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai Allah ce wannan mutumin misalin shi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath imma ka bashi abunka zai habshi imma baka bashi ba zai habshi to wannan yana daga cikin babban kalubale da malamai suke fahimta a rayuwarsu da suke huskanta a rayuwarsu malami ya san gaskiya aya amma zai murde ta idan ne ta saboda wata manufarshi ta rayuwa ya san manufar aya zai murde ta idan ne ta saboda idan kisamun mabiya idan kisamun cewa har yanzu akwai masu yi mishi hidima akwai masu yi mishi abin da yake so a lokacin da yayin nan tunanan sai yake cewa in hada illa sihrun yu'thar yake cewa alqur'ani ba komai bane ba sai dai sihiri ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samu wani yana karanta mishi shi kuma yana zuwa yana fada ma mutane wannan in hada illa qaulul bashar ya jingina yace lalle alqur'ani ba komai bane ba sai dai magana ce ta dan mutum alhali a baya mun karanta cewa yana cewa inna alaihi laqalawa yana cewa alqur'ani yana da zaki yana cewa alqur'ani yana da danshi yana da cewa alqur'ani yayi hore yana cewa alqur'ani ba abin da yake hawa a saman alqur'ani amma saboda neman yardan mutane sai gashi yana cewa lalle alqur'ani magana ce ta dan mutum alhali Allah madaukakin sarki kuma yana kare alqur'anin shi Allah yana turewa Allah yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah yana cewa lalle shi alqur'ani sabkakke ne daga wajen ubangijin ta halikai nazala bihi ruhul amin amintaccen mala'ika mala'ika jibril shine ya sabkar da wannan qur'ani ala qalbika akan zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litakuna minal mundirina saboda litakuna minal mundirina saboda ka kasance cikin masu yin gargadi Allah yana cewa innahu la haqqul yaqin Allah yana cewa lalle wannan alqur'anin shine gaskiya ta kurewa shine gaskiya ta gazgantawa Allah yana cewa fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake ubangijinka wanda yake shine mai girma shine mabuwayi a cikin suratul baqara Allah yana cewa zalikal kitabu la raiba fi Allah yana cewa wannan alqur'anin babu kankanto a cikin shi babu shakku Allah yana cewa hudan lil muttaqina shi alqur'ani shiriya ne ga wanda suke kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to ga al-walid ibn al-mughira Allah yayi mushi ni'ima amma gashi yana ture wannan ni'ima yana jingina ƙarya ga Allah madaukakin sarki kaga ko shakka babu za mu dauki abinda Allah ya faɗa mu bar ma al-walid ibn al-mughira abinda ya faɗa domin ya hadu da hushin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa sa'uslihi saqar Allah yake cewa lalle za na shigar da shi wutar saqar Allah ya ce wa ma adraka ma saqar mi yasanar da kai wutar saqar Allah yake cewa la tubqi wa la tadhar ita ce wuta wadda ba ta raka komai kuma ba ta barin komai idan aka sa ɗan wuta a cikin wuta Allah ya kare mu idan suka kone hatta gawan nasu kuma wuta ma za ta ci shi ya kone sannan su koma toka sannan Allah madaukakin sarki ya sa kuma wannan tokai a sake maida ta a sake halittar su domin su kara dandana wuta ta azaba Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yana cewa innal ladina kafaru bi ayatina Allah ya ce lalle wa'anda suka kangare mu ayoyin mu saufa nuslihim nara Allah ya ce za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum Allah yake cewa duk lokacin da fata sai ta kone baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul adhab Allah yake cewa sai mu canza musu wata fata sabuwar fata ba dan komai bal yadhuqul adhab saboda su dandani azaba na narko wanda Allah madaukakin sarki ya tanada musu wannan ayoyin sun sabka ne akan al-walid ibn al-mughira amma hukuncin su yana nan ga dukkanin mutumin da Allah yi mishi ni'ima kuma babu wani mutum wanda Allah bai yi ma ni'ima ba a doran kasa babu wani mutum wanda Allah bai kula da shi ba tun yana cikin cikin mahaifiyar shi babu wani mutum wanda Allah bai mishi ni'ima ba kala-kala har lokacin da ya balaga to duk lokacin da Allah yayi ma mutum ni'ima ya kangare da wannan ni'ima bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba to duk abin da Allah ya gayya ta na dama al-walid ibn al-mughira shi ma wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya ta na dama masa irin wannan musamman mutumin da ya san gaskiya musamman mutumin da yana da ilimi amma saboda neman wani matsayi ko saboda neman wani abu na duniya ko saboda neman wani abu ya danne ya ki gaya mutane gaskiya duk abin da muka faɗa na narko anan wanda Allah ya ce ya tanada mu al-Walid ibn al-Mughira to Allah ya tanada shi ga irin wa'annan mutanen Allah yake cewa lawahatu lil bashar lalle ita wannan wutai mai kone fata ce anan wasu malaman na qira'a sun karanta shi da kasara lawahatin lil bashari ita wannan wuta tana kone fata malamai suka ce tana kone fata jikin mutum wasu malaman kuma suka ce tana kone jinsin dan adam an cirato kalman ne daga al bashar dan adam duk wanda bai imani ba Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa alaiha tis'ata ashar Allah yake cewa akan wannan wutai akwai mala'ika guda 19 wanda su ne suna kula da wannan wutai mai yiwa idan Allah madaukakin sarki ya ce akwai wuta sai mu zanki tunanin ko irin wuta ce wannan ta mu ta duniya to sai Allah ya ce dan Allah ya tsoratar da mu sai yake cewa alaiha tis'ata ashar akan wannan wuta akwai mala'ika 19 wanda su suna rukunta tana hizga suna hizga tana ja suna ja su ne waɗanda suke kula da wannan wutai Allah yana cewa alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun akan wannan wuta akwai mala'iku masu masu kakkabran jiki Allah yake cewa la ya'suna Allah ma amarahum masu karfi ne ba su saba ma Allah akan abun da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna yin abun da Allah madaukakin sarki ya umarce su al-Imam al-Wahidi a karkashin wannan ayat yake cewa qala al-mufassiruna yace malaman tafsiri suna cewa alan nari tis'ata ashara min al-mala'ika akan wuta akwai mala'ika guda 19 hum khazanatuha sune masu kula da ita masu hurata malikun akwai malik wanda shine shugaban su wa ma'ahu 18 tattare da shi akwai mala'ika 18 wanda suke kula da wa'annan wutar ko shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa lalle na ta da na narko na azaba ga al-Walid ibn al-Mughira wanda nayi mishi ni'ima amma bai gode ma wannan ni'imar ba na bashi ilimin da zai gane gaskiya amma bai yi aiki da wannan gaskiyar tashi ba daga cikin wa'annan ayoyi da muka karanta zamu fahimci wasu abubuwa kamar guda 10 abu na farko shine mutum ya guji jiji da kai da nuna cewa shi ya isa musamman abin da ya shahi alqur'ani mai girma musamman abin da ya shahi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta hadisi kace ku bu ku yarda ba a karanta aya kace ku babu wanda isa ya hana ku sai kun yi abin da ku ga dama saboda ku cutar da wani ko saboda kuna ganin cewa ku kun isa to nuna jiji da kai akan ayoyin Allah da hadisan Allah yana daga cikin abin da yake sa Allah ya halakar da mutum saboda al-Walid ibn al-Mughira yayi jiji da kai ne akan ayoyin Allah akan cewa yana da ilimi shi yasa Allah ya zano wannan narkon na azaba wanda muka karanta Allah yana cewa zarni wa man khalaqtu wahida ka barni da wanda na halicce shi kadai abu nabi da wannan ayoyi suke koya mana shine cewa al-qudratul ilahiyya ala al-khalq kowa ya kwantar da hankalin shi Allah madaukakin sarki shine yake da iko akan bayan shi Allah yana cewa wa ja'altu lahu malan bamduda na sanya mishi koko na bashi arziki na kudade masu yawa wannan ayar tana koya mana cewa arziki na Allah ne kuma shi yake bada shi ga wanda ya ga dama kuma shi yake amshe shi ga wanda ya ga dama babu wanda ya isa ya arzuta ka in dai Allah bai arzuta ka ba haka in Allah ya baka kuma babu wanda ya isa ya amshe ma kilan shinkafar da Allah ya kaddara za ya baka to duk mutanen duniya da za su hadu ba su isa ba su amshe wannan abu haka kuma abinda Allah bai kaddara za ya baka ba to ko suwa suka hadu kuma ba su isa su baka wannan abun ba Allah yana cewa wa ja'altu lahu malan mamduda na bashi dukiya ta arziki ta kudade masu yawa wannan yana nuna cewa babu mai arzitawa in ba Allah madaukakin sarki ba abu na uku da wannan ayoyi suke koya mana kada mutum ya rudu da cewa an bashi kudi kada mutum ya rudu da cewa an bashi kudade saboda da kudi da dukiya in dai mutum bai imani ba babu abin da za su amfana mishi a gobe ranar tashin alkiyama Allah yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun, ranar da tarin kudi baya da amfani, ranar da tarin ƴaƴa baya da amfani. Allah ce illa man atallaha biqalbin salim, sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya ta imani da zuciya mai kyau. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa thalathatun min amril jahiliya, manzo Allah ya ce abu guda uku abubuwa ne na mutanen jahiliya. Na farko al-fakhru bil ansab, mutun ya dan kishishi da kai da shi dan family kaza ne, da su ɗan familyin sarki ne, ko su ɗan familyin gwamna ne, ko su ɗan familyin kaza ne, da mutun ya dan kishishi da tarin ƴaƴa da Allah madaukakin sarki ya bashi. Wannan kuma yana daga cikin abubuwa na jahiliya. Yana daga cikin abu na hudu da wannan surorin suke koya mana, al-hirsu ala ziyadatin ni'am, kowa ya zanki kwaɗayin cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara masa daga cikin ni'imar da ya bashi. Kullum bawa ya zanki roƙon Allah yana Allah ka daɗa mini akan ni'imar da ka bani, saboda Allah yana cewa wa mahattu lahu tamhida, kuma lalle ni na shinhuɗa mishi ni'imomi kala-kala, summa yatamawwa an azid, kuma yana gurin in ƙara masa. To babu wanda yake ƙarawa in ba Allah ba, kuma babu wanda yake ragewa in ba Allah ba. Duka wannan ana nema ne a wajen Allah, ba wajen mutane ba. Abu na shidda da wa'annan ayoyi suke koya mana shine cewa su'ubatul hisab, shine cewa sakamako ko hisabi yana da nauyi ga dan adam, saboda duk abun da mutum yayi na magana ne ko na aiki ne, Allah sai ya rubmai hisabi akan wannan. Saboda al-Walid ibn al-Mughira kaga fakkara wa qaddara, tunani yayi kuma ya saka ma zuciyar shi, sai Allah ya ce an tsine masa tagwalgwadon yadda ya tunani, kuma tagwalgwadon yadda ya saka ma zuciyarsa. To duk abin da mutum ya aikata ko na magana ko na aiki, wannan sai an yi masa hisabi akan shi. Shi yasa kowa ya shiga taitayin shi, ya kame harshen shi, kuma ya kame jikin shi daga aikata abin da Allah ya hana shi. Allah yana cewa ma yalfudhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dan adam ba za yi wata magana ba bace shi akwai mai rubutawa ba. Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, Allah ya ce kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi akan shi. Allah ya ce inna sam'a, Allah ya ce ka ga shi, wal basara da gani, wal fu'ada da abin da yake a cikin zuciya, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, dukkanin wa'annan abubuwan sai Allah madaukakin sarki ya tambayi bawa a tattare da wa'annan abubuwan. Shi yasa amma duk abin da shaidan ya zayyana maka a cikin zuciyarka, in dai baka furta ba ko baka aikata ba, to wannan Allah baya rubuta ma dan adam zunubi, kuma ba a mai hisabi akan wannan. So da yawa shaidan yana ma wasu wasi na wasu maganganu marasa daɗi ga Allah, shaidan yana ma wasu wasi akan zatin Allah. To irin wannan in dai baka furta ba kuma baka aikata ba, to wannan Allah madaukakin sarki baya rubuta ma bawa zunubi akai. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ɗauke ma al'ummata abinda shaidan yayi musu wasu wasi, ko ko abinda zuciyarsu ta kintsa musu, matsawar dai ba su furta ba kuma ba su aikata wannan abun ba. Yana daga cikin abu na bakwai da wa'annan ayoyi suke koya mana shine at-tahdhiru min at-tafkiru fi ma'siyatillah, ana kwadaitar da kowa kada mutum ya zanki tunanin me za ya yi domin ya saba ma Allah. Zaka ga wani shi kullun tunanin shi me za ya yi domin ya ƙara batar da wasu, me za ya zo wa da shi sabo saboda magoyan bayan shi su gane cewa lalle wane yana da ilimi, me za ya yi sabo saboda ya ƙara samun muridai, ya ƙara samun magoya baya. To ba a so bawa ya zanki tunanin me za ya yi na saba ma Allah. Hatta dangi na neman arziki an hana mutum ya danki tunanin me zani in samu arziki in dai abun yana saba ma Allah. Misali mutumin da zai tunani ya za ya gina gidan giya, ko mutumin da zai tunani ya za ya gina hotel, ko mutumin da yake tunani ya za ya yi wurare na saba ma Allah, to wannan ana kwadaitar da bawa akan cewa kada ya dage akan wannan. Al-luju ila Allah ta'ala yana daga cikin abu na takwas da wannan ayoyi suke koya mana, shine mutum ya danki kankan da kai wajen Allah madaukakin sarki yana neman Allah ya gafarta masa. Bawa ana so ya danki nuna ma ubangijin shi ba kowa bane. Yana daga cikin abun da yasa Allah ya tsine ma al-Walid ibn al-Mughira shine summa adbara wastakbar, ya bada baya kuma yayi kafi yayi girman kai to ba a so mutum ya danki nuna girman kai game da ayoyin Allah idan aka ce ma Allah madaukakin sarki ya hana ka sha baginka ka kyale in aikatawa za kai amma kada kai shayayya da abun sai kai tawili ka zo da ayoyi domin ka kore abun da yake shine gaskiya abu natara da wannan ayoyi suke koya mana girman azaba ta Allah madaukakin sarki al-azabul ilahi alal mukadhibina girman azaba ta Allah ga mutanen da suke ƙaryatawa shi yasa koda mutum ba aqidan ku guda ba yana dan bid'a kana ahlus sunna dan bid'a ya jawo hadisi kace ƙarya ce a'a kamun kace ƙarya ce ka tabbatar da cewa ƙarya ce saboda ka aje kiyayya da kake da shi yasa ka ƙaryata ayoyin Allah ka ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga cikin wa'anda Allah za ya tanada musu narko na azaba Allah ya kare mu abu na goma wannan yana nuna mana cewa lalle Allah madaukakin sarki yana ba alqur'ani kariya dan haka duk mutumin da zai zanki ma alqur'ani zago ta kasa ko ya ce shi da alqur'ani kadai zai yi aiki ba zai yi aiki da hadisan manzo Allah ba ko ya zanki murde wasu ayoyi to Allah yana ba alqur'ani kariya ko an yi wa'azi a doran kasa ko ba a yi wa'azi a doran kasa ba Allah madaukakin sarki yana kare alqur'ani kadiba alwalid ibn al-mughira tunane yace alqur'ani bokanci ne yace alqur'ani magana ce ta Allah sai ga Allah ya sabko ayoyi guda 11 saboda shi kadai a ƙarshe Allah ya rufe ayoyin da cewa alaiha 19 an tanada mishi wuta wadda akwai mala'iku guda 19 masu kula da wannan wutai wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yana ba alqur'ani kariya kuma duk mutumin da yace zai soki alqur'ani ko ya yi izgili ga alqur'ani ko ya wulakanta alqur'ani ko ya fassara shi ba daidai ba akan manhajji to Allah madaukakin sarki shine zai kama mutun da iya gwalgwadan yadda ya ga dama ya kama shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kama alwalid ibn al-mughira a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abunda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh